Major General Leo Irabo, wanda shine sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya baki daya, zai maye gurbin General Abayomi Gabriel Olonisakin. An haife shi ranar 5 ga watan Oktoban shekarar 1965 a karamar kumar Ika ta Kudu dake jihar Delta a kudu maso kudancin Najeriya. General Irabo, wanda yake da digiri na biyu guda biyu daga kasashen Ghana da Bangladesh, ya rike mukamin babban komandar rundunar Operation Lafiya Dole dake yaki da Boko Haram, wanda a zamanin sa ya taka rawar gani sosai. Inda likafa ta ya gaba aka sake nada shi babban komandar rundunar dakarun kawance na kasashen tafkin Chadi. Kafin wannan nadi nasa, shine babban komandar rundunar TRADOC dake Mina a jihar Niger, daga inda aka dauko shi ma General Olonisakin din. Shi kuma sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin kasa na Najeriya, Major General Ibrahim Attahiru, da zai maye gurbin Lieutenant General Tukur Buratai. An haife shi ranar 10 ga watan Afrilun shekarar 1966 a karamar kumar Kaduna ta Arewa dake jihar Kaduna. Shi ma ya rike mukamin babban komandar rundunar Operation Lafiya Dole mai yaki da Boko Haram a shekara ta 2017, lokacin da maye gurbin General Irabo. Kafin nadin nasa, shine babban komandar runduna ta 82 na sojojin Najeriya. Sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya shine Rear Admiral Awolu Zubairu Gambo, wanda haifafan karamar hukumar Nasarawa a birnin Kano ne, wanda aka haifa ranar 24 ga watan Satumban shekarar 1966. Rear Admiral Awolu Gambo, wanda ya kammala makarantar sojoji ta NDA a shekarar 1988, yana daga cikin sojojin da ke yaki a gargashin ruwa. Ya halarci kwasa-kwasa da dama a ciki da wajen Najeriya. Kafin wannan nadi nasa, darakta ne a hukumar kula da tsaron sararin samaniyar Najeriya. Sabon babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kuwa shine Air Vice Marshal Isiaka Oladayo Amawu, wanda zai gaji Air Marshal Sadiq Baba Abubakar. An haife shi a garin Enugu, amma dan asalin karamar kumar Oshobo dake jihar Osun. Air Vice Marshal Isiaka Amawu, wanda ya fara aikin soji a shekarar 1984 bayan kammala makarantar NDA, ya halarci kwasa-kwasa da dama a Najeriya da kuma kasashen India, China da Pakistan. Air Vice Marshal Amawu, wanda kwararren mayakin babban jirgin yaki ne, ya taka rawa a yaƙe-yaƙen da aka yi a kasar Mali da kuma na Boko Haram da kuma sauran ayyukan samar da zaman lafiya a cikin gida. Kafin wannan nadi nasa, shine komandan cibiyar sake tsugunar da sojojin Najeriya dake Lagos. A cewar Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, da akwai abin da ya kamata a ce shugaban kasa Muhammadu Buhari yayin da aka rida shi kafin nadin waɗannan manyan hafsoshi.
Ba wai lokaci yayi a soke hafsa hafsoshi ba, a'a, wanda suke kasa suwa aka tuntuba aka ce ku kawo wani tsari na plan na ya za a yi ku gyara wannan rashin tsaro. Wata nawa kake ganin zaka iya karban sojojin Najeriya kama da Boko Haram kwata-kwata? To inda irin wannan kasidin aka ba aka fito da su aka ga gawan da yafi bajinta kuma aka bashi wannan kalubalen, to watakila sai ga amfanin hawan su yayi. Amma hawa dan nan hawa ne kawai, lokaci yayi a bakar lokaci yayi ka tafi da abin da kai ko kai ko ba kai ba sai dai ya zama tarihi. To ina ganin da sauran magana, to amma kalubale take gaban su. Najeriya tana cikin hatsari na tsaro, ya kamata su sa wannan a gaba su iya fito da mu, dan in babu wannan tsaron ba zaman lafiya, in ba zaman lafiya ba ci gaba. Ya kamata su zama sun fi kowa fahimtar haka.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda sabbin hafsoshin za su tunkari matsalar tsaro a Najeriya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.